أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Da izinin Allah madaukin sarki, zan mu ci gaba cikin karatun littafin mu mai albarka Tadribur Rawi, asalin sharhin Taqribun Nawawi. Mun ce Taqribun Nawawi, zan mu tashi a nau'u tasi, nau'i na tara cikin nau'ika da yake zanowa na hadisi, wanda yake da mai sharhi safha ta 139. Malam ke cewa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an-nau'u tasi, nau'i na tara shine al-mursal, hadisi mursal. Ittafaqa ulama'i at-tawa'if, yace malamai na mazhabobi sun yi ittifaki ala qawli at-tabi'i, abinda yake ulama'i at-tawa'if sai ummu hadisun, da malaman hadisi da malaman fiqhu duka yake nihi. Anna qawli at-tabi'i al-kabir, cewa tabi'i babban tabi'i ya faɗa cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza. Babban tabi'i ba sahabi bai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba tare da ya ambaci sahabin da ya gaya mishi ba. Aw fa'alahu, ko kuma Annabi ya aikata kaza, yusamma mursalan, ana kiran shi da mursal. Kenan wannan wani nau'i ne ya faɗa na mursalin da shehi shahara ma a wajen malamai, cewa tabi'i ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, shi ake ce ma mursal ba tare da ya ambaci sahabin da ya gaya mishi ba. Fa idan qada'a, fa in qada'a qabla at-tabi'i wahid aw aksar qala al-hakim wa ghayruhu min al-muhaddisin, idan an samu ya yanke kahin tabi'in, an samu wani guda ko sama da guda ya yanke, sai hakim Abu Abdullah an-Naisaburi rahmatullahi alayhi da wasu shi daga cikin malaman hadisi suke cewa la yusamma mursalan, ba a ce mishi mursal, bal yahtassu al-mursal, bar dai mursal ya ke banta ne bi tabi'i an-nabi, a ce tabi'i yayo ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in saqata qabla hu wahid, idan an samu daya ya fadi gabanin shi, fa huwa munqadi, to wannan munqadi ne, ma'ana idan inqida'in nan da aka samu na marawaici daga tabi'i ne abin da yayo baya, tabi'in shi yana nan daga gare shi ne abin da yayo baya aka samu inqida'i, sai a ce mishi munqadi. Amma idan kuma daga sa'a da tabi'i ne ya fadi kenan, sai a ce mishi mursal. Wa in kana aksar fa mu'dal wa munqadi, idan kuma ya kasance sama da haka, ma'ana ya zama na mu'dal ne, kenan an samu bi ne, sai ya zama na mu'dal. Idan an samu sama da bi ko uku ne ko hudu suka fadi, sai ya zama na munqadi. Wal mashahuru fil fiqhi wal usul, zance shahararri a cikin fiqhu da usul, annal kullu mursal, cewa dukkan su wannan da aka ambata mursal ne, nau'i ne na mursal. Wa bihi qada al khatib, da shine khatib al-Baghdadi ya yanke magana, ya ce wannan ita ce magana da ake kai. Wa hadha al-khilaf fil istilah wal ibara, wannan sabanin duka da cikin istilahi ne na malamai da ibara ta malamai, kenan dukan shi ana kiran shi ya hadu nau'ika nau'ika na mursal, kuma da maganganun malamai akan haka, yace wannan sabani ne, da yace duka sabani ne istilahi da ibara, yace li anna al-kullu la yuhtaj bihi inda haula'i wala haula, dan dukan su wannan da ya zano ba a hujja da su wajen malaman na fiqh da malaman hadisi. Yace lakin wal muhaddisuna, sai dai su malaman hadisi, khassusu mal mursal bil awwal duna ghairihi, sun kebance na farkon shi suke ce ma mursal, malaman hadisi wanda tabi'i ya saraya bai ambaci ba, tabi'i ya saraya kai da abanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari daga gare shi, ya saraya da sahabi kawai, ce Annabi ya ce. Wal fuqaha wal usuliyuna ammamu, malaman fiqhu da malaman usul su kuma suka ammame, suka ce dukkan wancan ana kiran shi da mursal. Al-Imam an-Nawawi yake cewa amma qaulu Zuhri wa ghayrihi min sigari tabi'in, amma fada al-Imam Zuhri da wani shi daga cikin kananan tabi'ai, wanda ba manyan tabi'ai bane, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal mashhuri inda man khassahu bi tabi'i annahu mursal, eh zance shahararrai ga wanda yake bance shi da tabi'i, ke bance mursal da tabi'i, to wannan shi ma mursal ne kal kabir, kama babban tabi'i. Kenan babu bambanci tsakanin babban tabi'i da tsakaramin tabi'i, dukkan shi dai mursal ake ambata shi. Duk da wasu zan mu gani zuwa gaba, idan ya kasance mursal ne na kibarut tabi'i, suna hujja da shi. Wa qila laysa bi mursal, wasu ka ce a ba mursal bane, bal munqadi, munqadi za ke lashi, dan saboda yana daga cikin kananan tabi'ai ba manya ba. Akwai tambihi da al-Imam السويدي يكاو أكم وانا مغانا تاشي يجي يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي وهو كافر يانا غنغر و أكم كيبان چه مرسل لتابعي وان دي يجي دغا النبي صلى الله عليه وسلم يانا كاهو ريسان نن يم مسلم تبايا متوى النبي صلى الله عليه وسلم توشيما نن تابعي ني اتفاق من تبا مغانا وانا wani ne taho masalan yana ya ga annabi sun rayu da annabi amma shi yana kafuri har annabi ya bar duniya bai musulunta ba da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da sai musulunta a hannun Abubakar ko Umar to wannan ya huta daga sahabi ya zama tabi'i duk da ya ga annabi tunda ai ta'arifin sahabi ta akai mallake annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi to shi wannan bai gamu da annabi yana mai imani ba ya gamu da shi yana cikin marhala ta kahurci bal mausul kace laysa bi mursal idan ya kawo hadisi shi wannan ba mursal bane hadisi ne mausul la khilaf fi tijaji babu sabani akan yin hujja da shi a wajen kuma in ya kawo hadisi duk da a hukunci an ce mishi tabi'i ne ko to in ya kawo hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za a ce mishi mursal ba hukuncin shi hukuncin mausul ne dan saboda tana yi dan saboda yaji kawai a lokacin annabi yaji komi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda bai da imani ne a lokacin shi yasa bai ba za a kira shi da sahabi ba amma wajen ruwaya idan kuma yace annabi yace kaza wannan kuma ba an ce mishi mursal ba ba a bashi hukuncin tabi'i ba katanuhi rasuli hirqal kamar tanuhi wanda hirqal dan aiken hirqal shi haka ta kasance gare shi ya rayu da annabi ya ga annabi amma bai yi imani da shi ba sai bayan annabin ya bar duniya a cikin wata ruwaya dan aiken kaisar ne tambihi na biyu haka ne cewa marra annabi ya gaira mumayyiz duk wanda ya ga annabi kuma amma bai yada hankali yana dan yaro karami kwarai kamar Muhammad ibn Abi Bakar to wannan sahabi ne hukuncin ruwaya shi kuma mursal ne kenan ya zama bil aks na wancan walal mausul shi ba mausul bane a hankali mutun zai gani da cewa wannan ne ya kamata a ce hadisin shi ya zama na mausul na wancan ya zama na mursal to amma hukuncin ba haka nan bane dan saboda shi wannan yana dan karami misalan yana dan yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya in yayi ruwaya to tabbas daga wani ya jita ba shi ya jita ba tunda shi bai da wayo a lokacin iraki yake cewa al-imam al-qattan innal irsal ruwayat ar-rajul amman yasma minhu irsali kawai shine mursal shine kawai mutun ya yi ruwaya daga wanda bai ji daga gare shi bai ce wana yace amma kuma bai ji ba daga gare shi tana yiwa wajen wani ya gaya mishi cewa wana yace kin amma kuma shi bai sarrafa ba cewa wanda ya gaya mishi he matani mu koma cikin matanin wa iza qala fulan idan wani yace an rajulun gami da wani ya amso daga wani mutun an fulan daga wani qala al-hakim hakim yake cewa munqadi walaysa mursal munqadi ne wannan ba mursal bane wa kala gairuhu wasu wani wanda ba wani shi kuma suka ce cikin malamin mursal a mursalin wannan al-imam al-hafiz al-iraqi Allah ji kanshi yake cewa kullum min al-qawlin khilafu ma alayhi al-aktharu duka magana guda biyu da al-imam an-nawawi ya kawo sabanin abinda yawancin malamai suka tafi akai ne dan saboda malamai sun tafi akan cewa muttasil ne a cikin sanadin shi dai kawai akwai majhuli kamar yadda rashid al-attar ya kawo sai dai al-imam al-ala'i ya saba mishi kenan idan an samu wani yayi ruwaya yace daga wani amma kuma an fulan kawai yace da sani wani yace kuma an fulan to cewa an fulan din nan daga wani bai ambaci ba wane ne wannan nan bai ambaci sunan shi ba wannan muttasil ne dai a ji kuma cikin ruwaya shi akwai rawin majhul akwai marwaci wanda ba a san ko wane ne ba kuma haka nan ne shi kuma wannan hukuncin shi daban shi ma zan mutarda shi zuwa gaba insha Allah yana nesa yake cewa al-imam an-nawawi summa al-mursal hadithun da'if inda jamaahir al-muhaddisin yace sannan kuma musani cewa mursal hadisi mursal da'ifi ne a wajen jama'a na malaman hadisi masu yawancin su wa shafi'i da imam shafi'i wa kaseerun min al-fuqaha da diyawa daga cikin malaman fiqhu wa ashabul usul da malaman usul wa qala malik al-imam malik yake cewa wa abu hanifa da abu hanifa fi da'ifa cikin wasu mutare da wasu jama'a suke cewa sahih hadisi ne sahihi kenan jama'a diyawa sun tafi daga cikin malaman hadisi cewa wannan hadisi idan ya kasance mursal ne to da'ifi ne amma Malik da Abu Hanifa sun tafi akan cewa sahihi ne yasa zan mu ga marasil da dama a cikin muwadda al-Imam Malik yana kawo su dan saboda shi hujja ne a gari a wajen shi kuma daga nan zan mu gane sabanin malamai da yake kasancewa ana samun sabani wajen hukunci na fiqhu wannan yace kaza kuma wannan yace ba haka nan ba me yasa dan saboda kai hadisin da ya tabbata a cikin abun kai hujja ne a wajen ka su kuma ba hujja bane a wajen su kenan kaman an samu hukunci akan hadisi mursal ne yake dauke da hadisi hukuncin to a wajen al-Imam Malik da Abu Hanifa hujja ne su riko da shi kuma su yi aiki da wannan abu su kuma sauran jama'a su ce a'a ba zan su riko da shi ba sai dai hanya yazo ta wata hanyar daban wanda an bayyana ittisali kenan ta wannan bangaren sai ya zama ana samun sabani saboda dukkan mansha agin sabani na malaman fiqhu dalili ne yana komawa zuwa ga fahimtar nassi ko kuma qawaidin da mutum yake tahiya malami yake gudanar da mu'amala shi da nusus na Qur'ani ko nusus na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan magana ita fada ita al-Imam Muslim ya kawo cikin muqaddimar shi ta sahih Muslim hakanan ibnu abdul bar cikin at-tamhid hakim ma ya rawaito daga ibnu musayyib da malik yace jama'a daga jiyawa daga cikin malamai su malamai da dama sun ce da ifi ne suka ce ba a san ba wannan da aka shahikin ba a san ko wane ne ba ba a san ko wane ne ba aka shahike nan babu tabbas kin cewa sai fa in ya taho ta wata hanya ya bayyana cewa wane ne ba shi labarin sai al-Imam Nawawi yake cewa fa in sahha makhraj al-mursal bi maji'ihi min wajhin akhar idan ya tabbata mahutar mursal ya zo ta wata hanyar daban akhar musnadan ta wata hanya daban wanda yake ya zo da sanadin shi aw mursalan arsalahu man akhadha an ghayr rijal al-awwal ko kuma wanda yi irsalin shi kuma ya kawo shi ta wata hanyar da ba hanyar mazajen na harko ba kana sahihan sai ya zama wannan kuma sahihi ne kuma wannan haka ne tunda abinda ake tsoron na inqida'i babu an kauce mishi wa yatabayyana bi zalika sihhatul mursal tanan kuma sai ya bayyana cewa mursal kin nan ya zama na hadisi ne mai inganci wa annahuma sahihan sai su zama sahihai ne guda biyu law aradahuma sahihun min tariqin in a ce wani sahihi ya zo ya ci karo da su ta wata hanya rajahanahuma alaihi sai mu rinjayar da su akan shi idza ta'azzara aljam'u idan hada su yayi wahala kenan anan abin da yake hadi takaitaccen abin da al-Imam Nawawi yake hadi da an ce hadisin mursal shine wanda aka tabi'i ya sare yadda sahabi ko kuma wani ya sare yadda wani a cikin wannan kinshi cikin marwaita hadisin to idan wannan hadisin wanda ya rawaito shi shi karan kanshi kuma ya rawaito wannan hadisin ta wata hanyar daban wadda take musnada ya sadar da sanadin ta ba tare ya ambaci mazajen gabaki daya ko kuma ba shi ba wani ne ya ambaci wannan hadisin shi nafsin shi ta wata hanya amma kuma an ambaci duka mazajen babu irsali a ciki kenan sai sun zama na hadisi bi ne kuma a matsayin su gabaki ɗaya sun zama na sahihi kenan wancan wanda yayi bayanin ya hada hanya shi ya bada damar wannan ma da hanya ta yanke ya tashi daga mursal ya zama na sahihi dukan sai a ba su hukuncin sahihi ta yadda in an samu sun samu cin karo da juna a harkan mukhtalaful hadis sai zama na wancan wanda da su guda biyun nan da wancan sun gamu sun zama na bi idan wani sahihi ɗaya ya ci karo da su su za a rinja akan shi amma da sharadin idza ta'azzara aljam idan hada hadisai bai yi ba wannan yana magana ne akan mukhtalaful hadis abinda ake cewa sabanin hadisai idan sun gamu kama a samu misalan hadisi guda biyu ɗaya ya ce ai kaza ɗaya ya ce ka ai kamar misalin wannan mas'ala ce guda da ake bahasi akan ta al-qiyamu lil-janaza tsayuwa ga jana'iza hadisan da suka ce ayi tsaye hadisan da suka ce inda hadisan da suka ce ka a zamanin hadisi na farko hadisin Jabir ibn Abdullah da yake cewa wata rana an wuce da jana'iza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye mu ma muka yi tsaye muka ce ya ma'aikin Allah jana'iza ce wata ba yahudi sai yace in kun ga jana'iza ku tashi ku yi tsaye hadisi na farko kenan hadisi na biyu sai yake cewa daga Ali ibn Abi Talib cikin sha'anin jana'iza ce Annabi sallallahu alaihi wasallam qama summa qa'ada yayi tsaye ga jana'iza kuma sai ya fasa tsayuwa daga baya kenan wannan an ci karo da juna tsakanin hadisin na farko da na biyu ya ce ayi tsaye kuma nan gurin shi ya fasa kenan in an samu irin wannan to wancan na farko in ya samu masalan ba ta'azzar su wannan yayi an hada kansu an samu mahuta to irin wannan inda ba a samu mahuta ba dole sai an koma tariqar tarjihi hanyar rinjayar da hadisi akan wani to sai a dauki wancan guda biyun a rinjayar da su akan wannan guda ɗayan wanda ya taho shi ma sahihi ne tunda su sun zama sahihai guda biyu sun ci karo da sahihi sai a rinjayar da su idza ta'azzara aljam kuma ba a samu nasakh ya bayyana ba dan irin wannan an samu mukhtalafu alhadith hadisi sai su sun samu cin karo da juna dariqa uku ce ake bi ta hanyar huta daga cikin wannan sabani na farko dariqatul jam hanyar jami a hada kansu guda a hanyar jami kuma suna nan diyaw sai kuma dariqatul nasakh a samu nasakh marhala tabi in bi jami bai ba kuma nasakh sa shahiwa in babu wanda ya shahi wani da kuma kuma tarjihi wanda ita ce al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake magana akai in an samu tarjihi kenan fa'ida yake cewa ya shahara daga al-imam shafi'i cewa bai hujja da hadisi mursal sai mursal na sa'id ibn al-musayyib musannaf yake cewa a cikin sharhil muhazzab da cikin irshad shi al-imam an-nawawi kenan idlaqin wannan a ce imam shafi'i bayya aiki ne saboda nawawi dan shafi'i yani malamin su al-imam shafi'i bai hujja da hadisi mursal sai na sa'id ibn al-musayyib yace danganta mushi wannan kuskure ne asalin magana yake cewa ana cikin muftasar na al-imam al-muzanni yake cewa malik ya ba mu labari daga zaid ibn aslam daga sa'id ibn al-musayyib annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an bai al-laham bil haywan ya hana cinikin nama da wannan da dabba nama kana da dabba kana da dan akuya kai ma mahuci ya yanka rakumi kace ga dan akuya na ba ni cinya guda wannan haramun ne an hana shine bai wallahi mun bil haywan bakkar kudi amma kuma kai nama rakumin kake so sai ka kai mushi wannan sauran haramun ne da saboda mataccen abu ne da mai rai akai ciniki wata ruwaya ta zo cewa ni tsohon rakumi an yanka shi a zamanin Abubakar sai wani mutum ya zo da itimke shi yace ga wannan itimke tawa a bani sai suka ce mishi a bai yayi haramun ne Shafi'i yake cewa daga Qasim ibn Muhammad da Sa'id ibn al-Musayyib da Urwa ibn Zubair da Abubakar mana sun haramta cinikin irin wannan cinikin kuma yace wannan magana ita zammur kare ita insha Allah Imam Shafi'i yace dan saboda babu wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba ma Abubakar akan wannan hukunci irsali na Sa'id ibn al-Musayyib mu a wajen mu Hassan ne kenan wannan magana ta al-Imam Shafi'i cewa irsali bil Sa'id ibn al-Musayyib inda na Hassanun wannan ita ce wasu suka dauka suka nasaba ma Shafi'i cewa bayyi aiki da mursal sai mursal na Sa'id ibn al-Musayyib a karshe dai har zuwa karshen bayani da ya kawo yace wannan a cikin wannan waqi'a kadai al-Imam Shafi'i yake ne kenan daga fadin wannan ba a daukowa a aza mushi cewa ai dole sai kawai wannan shine mazhabin shi kenan wannan ba a kuskure akwai kuskure abinda al-Imam an-Nawawi yake nihi a nasaba ma Imam Shafi'i wannan magana dan saboda a wannan mas'ala ta naman wannan ya ce sai mursal na Sa'id ibn al-Musayyib a wajen Hassan ne a wannan qadiyya kadai yake nihi ba yana nihin a mazhabin shi kawai haka ne mazhabin shi ba da'ima sai an-nau'ul ashir nau'i na 10 akwai saura shi yace haza kulluhu fi ghayr mursal sahabi dukkan wannan sai in ba mursal na sahabi bane idan duka ana ta zancan hukuncin mursal da wajen wasu malamai suna aiki da shi wasu ba su aiki da shi duka wannan mursal ba na sahabi ake nihi ba amma mursal na sahabi fa mahkumun bi sihhatihi shi wannan an yi hukunci akan cewa mai inganci ne alal mazhabu sahih akan mazhabi wanda yake daidai wanda shine tabbas cewa mursal sahabi abinda ake ne da mursal ai ya gabata cewa tabi'i yake ambatar wanda ya bashi labari kawai ce annabi ya ce ko sa'id ibn al-musayyib ya ce masalan ko al-imam az-zuhri kawai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shi tabi'i ne bai ga annabi ba kuma bai ga ya mun ba waye bashi labari daga cikin sahabbai kenan sai ya zama na mursal ne to amma sahabi kuma idan sahabi ko mursalus sahabi idan sahabi ya arwaito hadisi daga wani dan uwan shi sahabi masalan abu huraira ya rawaito hadisi daga aisha ko kuma daga sa'id ibn ko kuma daga abdullah ibn mas'ud masalan misali ne to kuma sai yake ambatar wanda ya bashi kuma shi kuma daga annabi sadan akwai irin wannan sahabin ya zama na ba kai tsaye bai ji daga annabi dan tana yawa lokacin da aka fadi magana bayyana sai kuma wani dan uwan shi sahabi ya bashi labari to wannan idan bi koda bai ga mana ba cewa waye bashi labari wannan sahaba hadisi ne sahihi bai da matsala a zance mafi inganci me yasa dan saboda sahabbai dukkan su adalai ne me yasa abinda ake gudu dama ka aje wanda bai bayyana ki ya bayyana cewa wane ne bashi labari shi tabi'i tana yiwa ya kasance wani tabi'in ya bashi labari shi ma wani tabi'in ya bashi labari dada annabi sahabi ya bashi labari to gudun cewa wannan tabi'in tabi'an an samu musalsal an samu wancan mai yiwa a samu wani mara adalci a ciki wanda ba a amsa hadisin shi shi yasa aka ma mursal wancan hukunci amma na sahabi shi duka babu wannan tsoron babu wannan matsala khaufin babu shi cewa tana yiwa bai gaya mun ba wani sahabi ya bashi labari ka aje ba adali bane ko kaza sahabbai babu wannan cikin su dukkan su adalai ne da shahada qur'ani waqila wasu malamai suka ce innahu kamursal ghairihi mursal na sahabi ma kaman mursal na wani shi yake wannan magana ce kuma ta Abu Ishaq al-Iskarani daga cikin malaman Shafi'iyya sai dai babu wanda ya goyi bayan shi akai shi dai yake da mazhabin shi illa an yubayyana ruwaya an sahabi sai ya bayyana waye bashi ruwaya daga sahabin ana fahimta dai ko kenan ya zamana in dai har sahabi ne yace wani sahabi ya bashi labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza koda bai ga mun ba wane ne sahabin nan da ya bashi labari kawai hadisi sahihi ne bai da matsala sabanin wanda ba sahabi ba dan saboda ko mun bincika ko mun san wane ne sahabi ko mun san waye ba mun san dai adali ne ba zancen dama an ce sahabi kuma ai binciken shin sahihi ne za amshi hadisin shi ko ba amsa dukan an kai marhalar sahabbai wannan tasiri ba wannan binciken dan saboda Allah madaukin sarki ya musa shaida annawul ashir nau'i na goma al-munqadi hadisi munqadi ba makadu ba munqadi as-sahih allazi zahaba ilayhi al-fuqaha zancan magana wanda malaman fiqh suka tai akan tawal khatib da khatib al-bagdadi da ibnu abd al-bar hafiz al-maghrib kenan wa ghayruhum min al-muhaddisin da ma wasun su daga cikin malaman hadisi da dama annal munqadi malam yattasil isnaduhu ala ayi wajin kanin qida'uhu munqadi shine wanda sanadin shi an samu bai sadu ba ta kowane bangare ne aka samu in qida'in kenan ya zamana a cikin sanadin hadisi dai an samu wani rawi saqit an samu wani marawici da ya saraya ba a ambace shi ba kawai sai a kira shi da munqadi an samu miye munqadi daidai yake da ta'arifin shine yankakke kawai kenan dan an samu yankewa cikin isnadin shi wa aksaru ma yusta'malu fi riwayati man duna tabi'i mafi yawaici amfanin da ake da shi cikin ruwaya wanda ba tabi'i ba dan saboda tabi'i in ya rawaito ya yanke to sahabi ne ya yanke an sahabi kamalik kaman malik masalan an ibnu umar daga ibnu umar kaman malik ya kawo ruwaya daga ibnu umar tsakanin malik da ibnu umar akwai mutun guda dan saboda malik atba'u tabi'in ba tabi'i bane da ya kamata a ce an samu ya bayyana tabi'in da ya bashi labari dan wannan silsilar tana daga cikin asahul asanid malik an-nafi an ibn umar to malik aka samu ya sarai da nafi kenan sai zamana a ce munqadi ne dan saboda an samu babu mutun daya ya fadi waqila sai wasu suka ce huwa makhtalla minhu rajulun shine wanda aka samu mutun daya ya kawo tangarda qabla tabi'i kahin tabi'i ya fadi kenan mahzufan shahi shi akai au kana au mubhaman ko kuma rihi shi akai karajulun kama a ce wani mutun a ce yana bada labari daga wani mutun to wannan ba bai ambata ba ko wane ne waqila wasu suka ce huwa ma ruya an tabi'i shine abinda aka rawato daga tabi'i au man dunahu ko wani wanda yake kasa da shi qaulan au fi'lan ko fada ko magana wace haza garibun da'if wannan ko magana ce ba kuwa kuma mai rauni wacce ta farkon da aka fada ita ce wadda take daidai da malamai suka tai akai anan al-imamu suwidi Allah ji kanshi ya kawo fa'ida a sharhin tadribur rawi yake cewa rashidul abdar ya ambata cikin sahihi muslim yace akwai hadisi wajen 10 wani abu wanda cikin sanadin sa akwai inqida'i ana iya kiran su munqadi amma an bada amsa an bashi amsa da cewa ya bayyana wannan hadisi suna da ittisali ta wata huska daban a wajen shi al-imamu muslim ko kuma ta wata huska daban misali yake cewa akwai hadisin humayr dawil daga abi rafi daga abi huraira cewa shi ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bangaren madina zancan da yake daidai shine humayd daga bakar al-muzni daga abi rafi kenan an hanya ta farko sai aka sarar yadda bakar sai aka ambaci ka abu rafi humayd daga abu rafi yace to kuma wannan gashi hanya ta bayyana cewa ga inda ya hadu hadisin ya hadu wanda yana cikin musnad na al-imamu ahmad da ibn abi shayba hadisin sa'ib ibn yazid daga abdullah ibn sa'adi daga umar cikin hukuncin adaya daidai kin shi shine sa'ib daga huwaydib ibn abdul uzza sai aka sare da huwaydib ibn abdul uzza kamar yadda aka ambace shi kenan nan gurin gashi kuma ta wata hanya al-imamu al-bukhari da abu dauda da imamu an-nasa'i sun kawo hanyar tana daidai kin ta kenan wannan ba an kira shi munqadi ba yana cikin sahihi muslim haka nan hadisin ya ala ibn al-haris al-muharibi daga gailan daga al-kama cikin qissan ma'iz wannan wanda yayi aka ma haddi daidai kin shi shine ya ala daga baban shi daga gailan sai aka sare yadda baban ya ala ba a kawo shi ba to Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun kawo shi sai haka na akai ta ba ma Rashid al-Addar amsa akan munqadi da ya ta kawo hujjar sa a cikin Sahih Muslim dai bayan dai ga suna Imam Nawawi ya kawo su wannan misali ne mun kawo da munqadi mun fahimci dai me ake yi da munqadi go shine kawai wanda aka sare yadda wani marawaici a cikin shi النوع الهادي أشرى نوع نجو مشاعر شيني المؤضل حديث يندي كمؤضل هو بفتح الداد أنا عين شيني بفتح الداد كي نكمل متين شيء المؤضل المؤضل يجي على وزن المفعول يقولون ما لم يسنا شيء أنا شيء وأعدله فهو مؤضل مؤضل كوا أومي وهلا وهو ما سقط في من إسناده إسناني فأكثر شيني واند أكسامو وان تنباية دا مكي مغانا منكادي شيني مثلا دا دايه يخوادي تونان كما إدام مراوي تابيني سكا خوادي سكا ساري كو كما سما دبيو شي أكي تيما مؤذن ويسما منكادي وسما وسكما سنة كيانش منكادي يدد حكا ويسما مرسل وسكما سنة كيانش مرسل أوجم معلمون فيكي هدا وسن سكما يدي قباتا يدك دي تكيتي دي كو دا مؤذن دا منكادي mas'ala ce ta faduwar marwaita ma in dai ya fadi a kira shi da munqadi in bi suka fadi ko uku a kira shi da mu'udal a cikin sanadin shi waqila wasu ka ce inna qawla malik fadar al-imam inna qawla rawi kai fadar rawi marwaici yace balagani labari ya zo mini ka qawli malik kama al-imam malik da yake cewa balagani an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala labari yayi so mun daga Abi Huraira kuma duwan ne karanta muwadda mun sabke shi duka irin wannan magana ta ganin shi balagani an fulan wanda ana kiran su da balagatu malik fil muwadda balagatu nashi wanda yake cewa balagani an fulan to wannan me hukuncin sa yake misalin sa daga cikin misalin su da ya doko al-Imam Nawawi yake ba mu misalin magana malik yake cewa lil mamluku da'am yaswatu bawa wanda kai yake matsayin bawa kada abincin shi da tuhashi suna busa kanka yace yusamma mu'dala inda ashabul hadis ana kiran shi mu'dala a wajen malaman hadisi dan saboda Malik rahimahullahu ta'ala ya sare da marwaita habbiyu zuwa ga Abi Huraira al-Imam al-Iraqi rahimahullahu ta'ala yake cewa an kawo iskali anan gurin wanda suka ce wannan hadisin na Malik ana kiran shi da mu'dal ai Malik yana da sunayat wanda tsakanin Malik da Annabi kawai mutum biran ne kenan muka kira shi yace wannan da mu'dal tana yiwa ya kasance mutum ɗaya ne Malik ya sare ya ba mutum biyu ba dan saboda akwai sunayat nashi wajen 171 a cikin wannan cikin muwadda wanda daga Malik daga Ibn Umar daga Abdullah daga Nafi daga Abdullah ibn Umar kawai mutum biran dai tsakanin Malik da wasu hanyoyin daban kawai daga tsakanin Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biran ne sunaiyat na al-Imam Malik kenan wannan yake nuna cewa Malik tana yiwa wannan hadisin mutum ɗaya ne sare su ba mutum biyu ba kenan ba za a kira shi ba da mu'dal wannan al-Imam al-Iraqi iskalin da ya kawo kenan daga jama'a da dama Malik ya ji hadisi da dama daga sahabban Abi Hurairah daliban Abi Hurairah kama Sa'id al-Maqburi da Nu'aym al-Mujmir da Muhammad ibn al-Munkadir duka daliban Abi Hurairah ne kuma Malik ya fi dalibta a wajen su kenan yake nuna cewa Malik yana da isnadi wanda zuwa Abu Hurairah mutum ɗaya ne kenan wannan kaman mushi hukuncin ja Imam al-Iraqi cewa mutum biyu ya sare tana yiwa mutum ɗaya ne ya sare sai ya zama na munqadi ba mu'dal ba an gane misalin na al-Hafiz al-Iraqi to an ba shi amsa akan wannan iskalin da ya kawo cewa Malik ya wassala shi a wata hanyar daban a wajen muwadda daga Muhammad ibn Ajlan daga baban shi daga Abi Hurairah sai muka san cewa ta wannan hanyar ta bakin Malik muka samu labarin cewa mutum biyu ne sare su kenan kinan shi mu'dal akwai hujja akwai dalili kenan wannan iskali da al-Imam al-Iraqi ya kawo bai samu shiga ba an ba shi amsa yace al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ya ambace shi cikin kitabut tamyiz daga Muhammad ibn Ajlan cewa Muhammad ibn Ajlan bai ji ba hadisi daga baban shi yana yi ruwaya ne daga Bukair daga Ajlan Ibn Salah yake cewa malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadda ta Imam Malik cewa Annabi ya ce kaza mu'udhal ne kuma Ibn Abdul Barr Allah ji kanshi Hafizul Maghrib ya rubuta litahi guda akan mu'udhal na Malik da munqadi da mu'udhal da mursal na cikin muwadda gabaki ɗaya yayi isalin su wanda Malik ya ce balagani an fulan cewa labari ya zo mun daga wani to duka wannan wanda Malik yake fada Ibn Abdul Bar ya kawo ya itisalin su ya kawo su ta hanyar da cewa lalle Malik yace labari ya kawo mishi daga wani daga wani daga wani daga wani ne labarin ya zo mishi kenan hanyar sadadda ce ba in kidai gare ta ba shi yasa kamar su kibaru tabi'in manya manya kamar su Malik da su Sa'id ibn al-Musayyib da makamantan su ake cewa koda sun yi saraiswa babu shakku babu wani tsoro a ciki kawai hadisi ne sahihi me yasa dan saboda shaharsu da fannin su ne malaman na karkin na kadur rijal dirasatul asanid mu koma zuwa ga matani yake cewa wa izarawa tabi'u tabi'i dan tabi'u tabi'i yayo ruwaya an tabi'i yayo ruwaya daga tabi'i hadisan waqafahu alayya ruwaito hadisi ya tsaida shi akan shi wa huwa inda zalika tabi'i marfu'un muttasil a wajen wannan tabi'in hadisi ne marfu'i kuma muttasil ne fa huwa mu'dal kuma mu'dal ne abinda yake ni misalin shi abinda aka rawaito daga Amash daga Sha'abi yake cewa za a ce ma mutum ranar tashin alkiyama a milta kaza kaza ka aikata kaza ka aikata kaza wannan mutum sai yayi gardama yace shi bai aikata ba yace fa yuhtamu ala fi sai a rihi bakin duk gaban shi sai bada amsa to wannan hadisin yace Amash yayi idalin shi ya kawo shi a matsayin mu'dal amma Fudail ibn Amr ya wassala shi ta hanyar Sha'abi daga Anas yace mun kasance wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci wancan hadisi kuma wannan misali kenan yake cewa al-Imam Suyuti Allah shi kanshi wajajen cikin littattafan da aka yawan samun hadisi mu'dal da munqadi da mursal shine littafin sunan na Sa'id ibn Mansur rahimahullahu ta'ala da mu'allafat na Ibn Abi Dunya Ibn Abi Dunya yana da musannafat na hadisi da dama masu yawa wanda suna da yawa sosai to ana samun mu'dal sosai a cikin littafin da sunan na Sa'id ibn Mansur cikin matani al-Imam Nawawi yake cewa furu akwai rassa kamata a sani wanda suna da alaka da wannan mabahas din da ake ciki kahin a huce shi yake cewa ahadu ha daya daga cikin abin da kamata a sani al-isnadul mu'annan isnadi wanda akai anana a cikin shi wa huwa an fulan shine a ce fulan an fulan wannan kalma anikin ita ta sa ake kiran shi da mu'annan kenan ba a tabbatar ba da cewa mutunan yayyo ruwaya masalan mala sabirul musa sa'id ibn al-musayyib wani yace an sa'id ibn al-musayyib bai ce ba haddathana sa'id ibn al-musayyib ko kuma yace akhbarana sa'id ibn al-musayyib ko haddathani ko akhbarani bai yi aiki da wannan sibogin ba na tahammul sai yi aiki da cewa an sa'id ibn al-musayyib to shi ake cewa mu'annan kila shi ma wannan malamai suka ce irin shi mursal mursali ne hadisi ne mursal wa sahih allazi alayhi al-amal yace amma sahihiyan magana wanda ake aiki akan ta wa qala bil jamaahiru min ahli al hadith wanda jama'a da malaman hadisi da fiqh da usul sun tahi akan cewa annahu muttasil cewa muttasil ne bi shart da sharadin Allah ya kunal mu'annal mudallis wannan wanda ya kawo anana ba mai tadlisi bane tadlisi zan mutarra shi gaba abinda ake nihi idan marawici ya ce an fulan ko da bai ce ba haddathana ko da bai ce ba akhbarana wannan hadisin muttasil ne ba an ce mishi ba mursal babu alama ta irsali a cikin shi da sharadin in mutanen bai kasance mai yin tadlisi ne mabi shart da imkanul liqa'i ba'dihim ba'd kuma da sharadin tana yiwuwar haduwa tsakanin shi da shi kamar yanzu masalan ala sabilil misal nan gurin a ce wani ya ce daga wani kuma wannan nan sai mu samu mu yi bincike mu ga lalle sun zamana gari daya kuma sun yi zamani daya kenan tana yiwuwa sun gamu ya samu hadisi daga wajen shi to ko ya ce an fulan wannan muttasil ne amma in zamani ba su zamani daya ba ko kuma ba su taba yin zama gari daya bace an fulan to wannan ba za a ce muttasil bane dan saboda babu alamu da suke nuna cewa ya gamu da shi baka gamu ba da mutum baka zo aka ce wani ya ce kaza a amsa a kama dole sai ka hadu a ga maka cewa wannan ya ce kai bayani in baka yi bayani ba kuma wannan ba zai zama muttasil ba malaman hadisi suna ta sa sharadda masu tsauri da sa kaidodi da dokoki cikin abun dan saboda kare maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka a sayu ƙarya ciki dan ana ma Annabi ƙarya kuma za a doke ta yi ibada da ita kuma mutane miliyoyikan mutane har zuwa kiyama sai ta bauta ma Allah da shirmi to nan wannan ake ta kokarin suke ta sa dokoki da ka'idodi na kiyaye nasaba magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam komi da ka'idar shi komi da dokar shi komi da sunan shi dan saboda kiyayewa shi da kanshin annaba ai ya ce mana innal kazibu alayya laysa ka kazibu ala ahadikum yi mini ƙarya ba kamar yi ma wani ƙarya bane dan da an mishi ƙarya an dauke ta ibada ayi ta yin ibada da ita kuma alhali ƙarya ce abun bai tabbata ba shi yasa ake ta karewa ake ta sama abun sharuɗa da dokoki masu tsauri yace wa fishtiradi subutul liqa a cikin sharɗanta tabbatuwar haduwa da shi wa dulul suhba da tsawon abutta gamuwa da mutunan zama da mutunan wa ma'rifatuhu bi ruwaya kuma anhu kuma da sanin cewa yana ruwaya daga gare shi khilafin malamai sun yi sabani na farko ba a yi sabani ba cewa dole sai an sami yiwuwar gamuwa sun yi zamani daya kuma ya sun yi zama a zamani daya lokacin da yana da rai amma yace cikin sharɗanta cewa sai mun samu tabbas tabbas ya gamu da shi kiri da kiri gashi ya zama na da shi kuma sun jima kuma ya shahara da ruwaya daga gare shi to wannan an yi sabani akan wannan daga ciki akwai wanda bai sharɗanta ko ɗaya daga cikin wannan abubuwan ba shine mazhabin al-Imam Muslim rahimahullah wanda yayi da'awar ijma'i ma akan shi daga cikin su akwai wanda ya sharɗanta sai an hadu dole sai an hadu wannan ita ce magana ta al-Imam al-Bukhari da Ali ibn al-Madini da muhaqiqun manyan malaman hadisi masu tahqiqin shi a ciki kenan abin da yake nihi idan aka ce ana fahimta dai ko idan aka ce wannan marawaicin yayi ruwaya yace wane yace kaza wane ya bashi hadisi kaza to sai an yi bincike shin wannan mutunan tana yiwa ya gamu da shi ta gamuwa da shi tana yiwa sun yi zamani daya sun zamana gari daya ko da ban mu da tabbas in sun zamana kenan yanzu ala sabilil misal musamu mu ce malam Abdurrahman masalan yace wani malami a garin ya bani labari to gashi yana garin nan kuma sun yi zamani daya kuma mutunan da ran shi kenan wannan amsar ta zammi ba hai mun bincika ba a yau shi kai ya gamu da shi ganin nashi tabbas ne a samu wanda suka nuna cewa eh tabbas gashi baki da baki ya ganshi to in dai yiwuwar haduwa ta yi wannan kawai ana iktifai da shi wannan shine mazhabin al-Imam Muslim wasu kuma masu tsaurara su al-Imam al-Bukhari suka sa dole cewa tabbas sai mun ga tabbasin cewa tabbas ya hadu da shi koda tana yiwa sadu kuma sai mun samu tabbas cewa ya hadu da shi kin ba wani ya bashi labari ba wannan shine sharadin da al-Imam al-Bukhari ya sa cikin sahihin shi da al-Imam Ibn al-Madini malamin su shi ma sa sharadi cikin harkar karba hadisi wanda al-Imam Muslim a muqaddimar shi yayi safha doguwa wajen tahibiyu yana raddi akan yayi da awar ijma'i cewa abin da yake kai shine ijma'in malamai kuma yayi da awar cewa yayi raddi ga su al-Imam al-Bukhari da Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini da al-Imam al-Bukhari dukan su malaman Muslim ne amma akan wannan matsala sun samu sabani ta yadda hayye musu raddi a cikin muqaddimar sahihin shi muqaddimar shi sananna ce ana karanta ta babban marji ne na masdar ne na sanin mustalah al-hadith to daga ciki akwai mas'ala wannan da yayi raddi akan ta al-Imam Muslim ya jima yana abin ga akan ta yana bayani akan ta
sabanin da suka samu a wannan bai sa ma ka'idar suka inganta da hadisi tsakanin su da Bukhari da Muslim
wannan shi kan shi Bukhari ba yana nihin ba cewa sharadin wannan da yasa in hadisi bai cika wannan ba ba sahihi bane a sharadin da yasa dai wanda in bai cika wannan ba ba ya huddo shi ba a cikin aljami'u sahihi shi ma kuma hakanan al-Imam Muslim shi kuma yana huddawa kuma Ali ibn al-Madini malamin su ne gabaki da wanda wannan mas'ala ce wanda sun yi wannan Ibn Rushayd akwai babban malami da yake cewa Ibn Rushayd shi ma malami cikin malamai magabata Allah mushi rahama yayi litahi guda shi kuma kan al-muhakama bainal Bukhari wa Muslim hukunci tsakanin Bukhari da Muslim litahi guda ya kai wannan yayi bayani akan cewa cikin su wane ne yayi bayani kowa da maganar shi tana da ittijahi kowa sharadi ne kuma sharadin da kowa azama kanshi ba wanda zai ce danni sun samu sabani sosai na Bukhari sharadin shi yahi tsauri shi yasa ai aka ingantar da shi aka Bukhari ake cewa asahul kutub ba'dul Qur'an shine mafi ingancin litafi sai Muslim yake bi mishi wannan yana daga cikin sharadin da yasa al-Imam Muslim al-Imam al-Bukhari yahi al-Imam al-Bukhari wajen sharadin sa hadisi cikin litafin shi da ma akwai wasu mazaje wanda al-Imam al-Bukhari bai yahuddo su mun gani cikin darasin sahih al-Bukhari zan mu ga cewa wane wannan hadisin akwai shi a Muslim amma Bukhari bai huddo shi da bai cika sharadin shi ba cikin sanadin shi akwai wane zamu ga misalin su yace wa minhum daga cikin su man sharada dulu suhuba akwai wanda ya shardanta tsawon abutta wa minhum daga ciki akwai man sharada ma'rifatu shubi ruwaya anhu akwai wanda ya shardanta cewa he an san cewa wannan mutum yana ruwaya daga wani masalan sai mun samu tabbacin cewa wannan malamin da yace ya amso hadisi daga wani dama an san shi da ruwaya daga gare shi ba wai babu wanda yake da labarin cewa yayi dalibta wayan shi ba kawai zo yace wani ya ba mu labari dan saboda sun yi zamani dai sun zamana gari daya wannan wasu ne wanda suka ƙara sharadi samu dauriya bisa kan wancan yace wa kasura yayi yawa fi hazihi al asar a cikin wannan zamani namu inji Imam an-Nawawi fa istimalu an aiki da kalma an fil ijaza cikin sha'anin ijaza ta hadisi fa iza qala ahaduhum idan dayan su cikin malaman hadisi yace qara'atu ala fulana an fulan na karanta ma wani daga wani fa muraduhu annahu rawa anhu bil ijaza yana nahin yayo ruwaya gare shi da ijaza ijaza nau'ukan ta zammatar da cikin wannan littafi mai albarka mai ake nahi da ijaza kuma da nau'i nau'in ta shine masalan kawu ka ba marwi malamin hadisi yace na halitta maka ruwayan abu marwiya ce abun wanda hadisan da nan rawaita ka rawaito su daga gare ni koda bi karantawa masalan ga la sabilil misal wajen bare ijaza ka karanta wasu hadisi 100 ko 200 a cikin sahih bukhari wajen malamin sai sauran yace maka na halitta maka je ka ka karanta ka rawaice su daga gare ni to wannan in zai bada sauran wanda bai karanta su wajen su ba sai yace an fulan wannan a zamanin karshe na al-Imam an-Nawawi yake hodi suke amfani da ita nan zan mu takaita akan littafin mun dau lokaci da dama yau sai muna da tarihin mutum gidan da bai da tsawo da dama cikin malaman da zan mu gani cikin wannan muzakkara da muka hada akwai babban malamin hadisi Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Ma'in sunan shi shine Yahya ibn Ma'in ibn al-Muri al-Gadafani Abu Zakariya al-Baghdadi malami ne na garin Baghdad Imamul Jarh wa Ta'dil shugaban malami ne na Jarh wa Ta'dil da Sayyidul Huffaz shugaban malaman hadisi Huffaz kuma yana cikin wanda sun kai martabar da ake kiransa Amirul Mu'minin fil Hadis baban shi yana daga cikin manya-manyan marubuta kuma ya kasance shi akan kharaji na garin Rayyu garin sa na Rayyu ya bar ma dan shi Yahya ibn Ma'in da ya rasu dukiya ta gado miliyan guda da dubu 50 na dirhami amma dukkan shi Yahya ibn Ma'in a cikin ilimin hadisi ya kashe su kamar yadda Imam al-Bukhari mun gani shi ma haka nan ma'ayin shi da ya bar mishi dukiya to shi Yahya ibn Ma'in a harkar ilimi duka ya kashe su a zancan zamani na su wannan kudi ne ba kadan ba wanda kudi ne masu yawa rafada duniya ya kakkabe duniya gabaki daya ya fuskantar da kanshi gaba daya akan hada sunnoni na annabi da kula da rubutu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hardace su yayi imla'in su yayi intiqadin su har sai da ya zamana shine abun madogara makoma cikin ilimin hadisi a zamanin shi manya-manyan malamai duk sun mushi shaida cewa babban malami ne shine jagora cikin wannan ilimi na hadisi an aihe shi a khilafa ta Abi Ja'far shekara ta 158 bayan hijira kuma ya rasu a shekara ta 233 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a Baqi'a yana daga cikin at-tabaqatul ashira asalin shi na garin Anbar ne sai ya taso a garin Baghdad yana daga cikin manya-manyan malamai wanda suka yi zamani da shi shine Ali ibn al-Madini da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya da Abubakar ibn Abi Shayba da Abu Haisama dukkan su sun kasance suna ladabi gare shi suna tabbatar da cewa babban malami ne Ibn al-Madini yake cewa ban taba sanin wani mutum daya ba wanda yayyo rubutu hadisi kamar yadda na samu wajen Yahya ibn Ma'in naji shi yana cewa dukkan hadisin da baka same shi ba a wajen wannan yayi nuni wajen wannan Yahya ibn Ma'in yace ka tabbata ƙarya ce kuma naji shi yana cewa da hannuna na rubuta hadisi miliyan guda Qasim ibn Salam yake cewa ilimi ya tike wajen mutane guda hudu Abubakar ibn Abi Shayba shine mafi zubo hadisi Ahmar shine mafi ilimin fiqhu Ali ibn al-Madini shine mafi ilimin su Yahya ibn Ma'in shine mafi tattara hadisi da rubuta su Ahmad yake cewa Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in a'lamu nabir rijal Yahya yahi musannin mazajen hadisi Abu Sa'id al-Haddad yake cewa dukkan mutane malaman hadisi dalibai ne yaran gidan Ali ibn Ma'in ne a cikin harkar hadisi Muhammad ibn Rafi yake cewa naji Ahmad yana cewa duk hadisin da Yahya ibn Ma'in bai san shi ba hadisi bane. An yi ruwaya daga Ahmad yake cewa Asma'u ibn Muhayn shifa'ul lima fi suhur. Sauraron hadisi daga Yahya ibn Ma'in warakar zicini. Wani guri yake cewa wannan mutum Allah ya halice shi ne dan saboda sha'anin hadisi. Allah ya ba ma hasunnar Annabi kariya. Ijili yake cewa Allah bai taba halittar cikin wannan sha'anin Allah bai taba halittar mishi malami kamar Yahya ibn Ma'in ba. Ya kasance da Ahmad ibn Hanbal da Ibn Madini da makamantansu suna haduwa wajen shi ya rika tace musu hadisi yana musu intiqadin shi. Ya kasance ana zo mishi da hadisi a cakude na kirki da na banza a zama ɗaya jiya rarrabe musu su koma da su. Rawa'an yayi ruwaya daga malamai masu zuwa wanda suke malaman shi Abdullah ibn Mubarak da Hafs ibn Giyas da Jarir ibn Abdul Hamid da Hisham ibn Yusuf al-Ambari da Ibn Uyayna da Waki wanda kuma suka yi ruwaya daga gare shi mana ɗaliban shi al-Imam al-Bukhari ɗalibin shi ne Muslim ɗalibin shi ne Abu Dauda Ahmad ibn Hanbal Ibn Sa'ad Abu Hatim Abu Zur'a Ubaydullah ibn Abdul Karim al-Razi dukkan su wannan ɗaliban shi ne. Sanin wannan manyan mutanen kuma a ce ɗaliban shi ne mutum zai san cewa lalle wannan ba ƙaramin mutum bane a cikin wannan sha'ani. Abu na ƙarshe cikin sha'anin shi rasuwar shi wannan malami ya rasu Allah ji kanshi da gafara a cikin garin Madina a watan Zulqa'da shekara ta 233 yana dan shekara 75 an binne shi a baki. Mubashir yake cewa Ibn Mubashir ra'aytu Yahya ibn Ma'in fi an-nawm bayan Yahya ibn Ma'in ya rasu na ganshi a cikin mahalki fa qultu sai nace mishi ma fa'ala Allah bika me Allah ya aikata da kai kale yace adani ya bani kyaututtuka wa habani ya bani kyauta wa zawwajani 300 haura kuma ya aurar da ni da hurul in 300. Tarihin shi ya zo a cikin tarihi Baghdad magabatan mu dan saboda tsarkin zuciyar su da irin kai matuƙa wajen imanin su kana ga yawayici in suka rasu ana samun irin wannan wani yayi mahalkin wancan wani yayi mahalkin wancan cewa ya samu me ka samu wajen Allah yanzu babu wanda zai yi mahalkin wani dai ma'ahin shi ma har abada bai yi mahalkin shi ba. Na gaba shine Ali ibn al-Madini wanda a cikin littafin mu na taqribur rawiqin mun ga maganganun shi yanzu. Ali ibn al-Madini an aihuwa shi da tashin shi an aihi Ali ibn al-Madini a garin Basara ta cikin Iraki shekara ta 161 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tashi a wannan gari dan shi ake ce mishi da Basri na garin Basara amma asalin kabilar sa tana koma ne zuwa ga Madinatul Munawwara cikin wannan Saudiya. Wanda suka yi ruwaya daga gare shi mana ɗaliban yayi ruwaya kai daga gare su malaman shi akwai Hammad ibn Zaid da Sufyan ibn Uyayna da Ibrahim ibn Ulayya da Bashar ibn al-Mufaddal da Gundur da Abdullah ibn Wahab da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Abdurrazzaq sahib al-Musannaf da shi ma wanda muna zuwa ga tarihin shi da Abdul Aziz ad-Darawardi da Walid ibn Muslim da Abdurrahman ibn Mahdi da sauransu da dama wanda yayi ruwaya daga gare su malaman shi ne. Wanda kuma suka yi ruwaya daga gare shi mana ɗaliban shi shi Ali ibn al-Madini ɗalibin shi na farko shine al-Imam al-Bukhari mai littafin as-Sahih da ɗalibin shi na gaba Abu Dauda mai sunan da al-Imam az-Zuhli da Ibrahim ibn al-Haris da wasansu da dama da yawancin su ɗaliban shi ne. Ibn Uyayna ma yayi ruwaya daga gare shi da Mu'az wanda kuma su malaman shi ne ma kuma suka yi ruwaya daga gare shi kuma Ahmad ibn Hanbal da Usman ibn Abi Shayba sun yi ruwaya daga gare shi wanda kuma sa'annin shi ne wajen ilimi kenan ɗaliban shi sun dauki ilimi wajen shi malaman shi sun dauka kuma wanda suke sa'annin shi sun dauka wanda yake nuna tumbatsa cikin harkar ilimi sai yaban malamai a gare shi. Al-Imam al-Bukhari yake cewa mastasagartu nafsi inda hadin illa Ali ibn al-Madini ban taba raina kaina ba in ga cewa ni yaro ne cikin harkar ilimin hadisi a wajen wani malami in ba wajen Ali ibn al-Madini ba. Abu Dauda as-Sijistani mai sunan yake cewa Ibn al-Madini yahi musanin sabanin hadisi gami yahi in samun sabanin hadisi gami da Ahmad. Sufyan ibn Uyayna yake cewa suna zargi na akan yawan so da nake ma Ali ibn al-Madini su sani cewa abinda nake samu wajen ilimi na wajen shi yahi abinda yake samu wajena shi kuma yaban da yake ma malamai yana cewa Ali maganganun shi yana cewa Ali ibn al-Madini Allah ya daukaka wannan addinin da mutane guda biyu shine Abu Bakar na Siddiq ranar Ridda da Ahmad ibn Hanbal ranar Mihna. Ya rasu Allah ji kanshi da gafara a shekara ta 234 bayan hijiran ma'aiki yana da shekara 73 ya bar duniya rahmatullahi ta'ala alaihi rahama wasi'a. ina zan mutakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah ya mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.